Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ranar Laraban nan da ta gabata, wato ranar 19 ga Yuli, mai alfarma Sarkin Musulmin Najeriya ya ba da tabbacin cewa ita ce 1 ga Muharram, ma'ana sabuwar shekarar Musulunci ta shekara 1445 ta kama. A irin waɗannan ranaku, a lissafin miladiya, mabiya addinin Kirista suna gudanar da bukukuwa domin samun ganin sabuwar shekara. Hakan ta sa ake takaddama akan ko ya halatta a yi biki idan shekarar Musulunci ta kama. Menene tarihin lissafin shekarar Musulunci? Kuma menene halaccin yin biki idan irin wannan rana ta zo? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da bayanai daga bakin malamai, kuma da yake yau Juma'a, muna tafa da kunshin labaran da jaridar Aminiya mai fita mako-mako ta yau ke tafa da su. Da farko, Nana Khadija Ibrahim ta samo mana fahimtar 'yan Najeriya kan bikin sabuwar shekarar Musulunci.
Bai kamata a ce ana wani events ba irin kamar murnar sabon shekarar, saboda kamar zai zama yanda ake murnar su birthday da sauransu. Aikin sana Idi daban ne, it's a fixed date, so Idi ba irin anniversary abu ba ne kamar New Year ba. So sabon shekarar
ce dai, to ni ba malami bane, amma tabbas ina zama da malamai kuma ina jin maganganun su cewa shi addinin Musulunci abu biyu ne zuwa uku. Na farko, in aka ce abu wannan addini ne, to ana bin ka'idodin da a ganin cewa a annabi yayi ko yayi umarni da a yi ko kuma an yi a gabansa bai hana ba. To wannan abubuwan su ne abun la'akari da murnan shiga sabon shekara na Musulunci.
Ni a iya sani na murnar sabuwar shekara murna ce wacce ta kamata a ce mutum ya yi ta a karan kansa, a cikin zuciyarsa, ba wai murnar da za a fito a zo ana majalisi ko wani taro ta cewa Musulunci ta ci nuno, ba haka ba. Murna ce da mutum zai yi ta a karan kansa. Musulunci, alhamdulillah, Allah ya kawo mu lokacin da gashi nan ta shiga shekara 1445 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mutanansa daga Makka zuwa Madina.
To ina murna tunda dai Allah ya raya mu mun ga wannan lokaci. To abinda na sani game da sabuwar shekarar Musulunci shine musulmai ke amfani su ayyuka na ibadunsu, kuma an fara kidayar shekarun daga lokacin hijiran bayan halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. To kuma shi ba kamar shekara irin na boko ko Gregorian za a ce masa, wanda ake amfani da zagayowar rana. Shi shekarar Musulunci ana amfani da wata ne, wato bayyana wata a yi makins a yi farkon wata ko kuma ƙarshen wata.
Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin fahimtar su kan bikin sabuwar shekarar Musulunci. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu ta intanet a aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com/aminiya_trust ko twitter.com/aminiya_trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sai ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. Madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da bayanin fahimtarsu dangane da bikin sabuwar shekarar Musulunci. Mun ji ta bakin malama Magada Annabawa, tunda su aka ce mu tambaya idan an samu bambancin fahimta. Amma kafin mu haɗa ku da malaman, ga Jamila Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin labaran da jaridar ke tafi da su a yau.
Masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba a kowane mako, yau ma muna tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Edita, barka da zuwa.
Barka kare.
Me jaridar Aminiya ta kunsa a wannan mako?
To babban labarinmu mai kanun ƙarin kuɗin mai, gwamnati ta fara mulkin kama karya yanzu NLC ya duba halin da al'ummar Najeriya suke ciki ne game da ƙarin kuɗin mai da aka sake a karo na biyu cikin kwana 60. Ƙarin ya jefa rayuwarmu cikin kunci, inji talakawa. yanzu yara ma sun daina cin abinci su rage, inji talakawar Ilayo. Kasuwa ce ta alƙalanci, inji kamfanin mai na NNPCL. Sannan siyasar Ubangida Ido ya koma kan jihohin Kano, Rivers, Delta, Sokoto da Jigawa. Mukarban Kwango, Wike da Badaru sun mamaye kujerun kwamishinoni. Alaƙar Uba da ɗa na rusa tsarin harkokin gwamnati a Delta. Alaƙar Uba da ɗa na rusa tsari a jihar Delta, wanda sai gwamna ya zo waje sannan tsohon gwamna zai iso. Sai kuma makatuntubi masanin siyasa Dr. Kamilu Fage, wanda ya ce duk wannan tafiyar da ake yanzu suna marmarin juna ne, za a iya watsewa a gaba.
Idi suna cikin manyan labarai.
Sai kuma ƙarancin ruwa ya firgita manoma ko kuma al'ummomin jihohin Borno da Bauchi. Shehun Borno ya nemi jama'a su koma ga Allah bayan fitar roƙon ruwa.
Dalilin a ɓangaren ƙasashen waje Nijeriya ta kunsa?
To a ɓangaren ƙasashen waje ci gaba da samun harbe-harben bindigan a ƙasar Amurka na daga cikin labaranmu. Sai kuma sake wa 'yan adawar Chadi afuwa da shugaban ƙasar ya yi. Yayin da Iran 'yan Hizba suka komo kamen mata marasa sa hijabi, sai kuma sojojin sa kai na RSF da suka sake kwace wani gari a kudancin Darfur.
To a ɓangaren dandalin nishadi?
To a dandalin nishadi akwai labarin da ke cewa Abba na Abba ta tabbata sakamakon naɗa Abba Almasu ta fara matsayin shugaban kuma ta ce fina-finai ta jihar Kano. Sai kuma Momi Gombe ta ce babu soyayya tsakanina da Hamisu Breka.
To sai shafin Al'ajabi.
Al'ajabi kuma wata 'yar shekara uku ce ta zama miloniya daga aikenta zuwa sayan burodi. Sai kuma garin da mata ke auren maza su ne ke gina gidajen da mazan za su tare idan aka rabu kuma su a kora mazan gidajen iyayensu. A shafin wasanni akwai labarin da ke cewa mutum 20,000 ne suka halarci gabatar da Messi cikin ruwan sama lokacin da isa Amurka. Sannan akwai labarin wanke Mendy daga zargin fyaɗe da kotun Ingila ta yi. Sai kuma martanin Novak Djokovic kan faduwa a gasar Wimbledon, wato gasar kwallon tenis mafi daraja a duniya da aka yi a Ingila. Waɗannan da sauransu na cikin labaranmu na wannan mako.
Tun gaida a Salihu Makera, editan jaridar Aminiya. Wannan lamari na sabuwar shekarar Musulunci yana haifar da muhawara akan ko ya halasta a yi biki ko akasin haka a addinance. Hakan yasa muka ji ta bakin malamai magada Annabawa.
Sunana Ali Dan Abba, imamu masallacin Millati Ibrahim da ke Gagar Kawaji a Kano. Abu na farko dangane da shi wannan kalanda ta Musulunci ko kuma tsarin hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan muka dauko daga farko akan wannan batun Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, wato mutane ko sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin tambaya dangane da jinjirin wata ce da jiran wata. To sai ya ce a waɗannan ai lokuta ne ga mutane kuma da kuma aikin hajji. To wannan shine asali. To sai Allah ya kura da fadan cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinin wal hisab, cewa Ubangiji shine wanda ya sanya rana, ranan nan ta zama mai ƙarfin haske, kuma ya saka wata cewa mai haske, sannan kuma sai ya kaddara wato saukowarsa saboda sanin adadin shekaru, wato an sa mana rana da kuma wata domin sanin lissafin shekaru. To hijiran nan ta faru ko kuma kalandar nan ta faru a lokacin halifancin Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda, a lokacin da Abu Musa al-Ash'ari, wanda sahabin manzon Allah ne, sai ya rubuto masa takarda yake cewa takardunka da wasiƙu suna zuwa wajenmu, amma alhali akan cewa ga takardu suna zuwa daga gare shi amma babu wani abu na tarihi da za a iya tunawa da shi na kalanda. To wannan yasa Sayyidina Umar ya taro sahabbai suka zo suka taru. To sai suka zaɓi wannan wata na Al-Muharram wanda shine yake biyo watan bayan aikin hajji. To wannan yasa sai suka zaɓi wannan, sai zama to shine hijira ta kalanda. To dangane da bikin sabuwar shekarar Musulunci, ba shi da wata ma'ana face mutum ya kalli abin da ya wuce da abin da ya shirya na gabatar na gaba. Ni ma kuma wannan saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Allah yake cewa ku dan da kuka yi imani ku ji tsoron Allah, rai ta duba ta ga me kai saboda gobe, lalle Allah mai bada labari ne game da abin da kuka sance kuna aikatawa. To wannan sai mana nu an fusa kun kabla an tuzanu, shine ya bar zunubi ya tuba zuwa ga Allah. Idan baya sallah ya danga sallah yanzu a kan lokaci, idan baya aikin alkhairi saboda haka ya zama tun aikin alkhairi.
Amma kamar akwai ila ba daidai ba ko laifi da za a iya cewa idan mutum ila ya tura ma 'yan uwan shi da abokan arziki saƙo irin haka na taya murnar sabuwar shekarar Musulunci?
wannan musulunci ba wani abu bane domin al'ada ce ba addini bane saboda haka babu wani nassin hadisi da ko yace haramun ne an hana to wannan babu shi bai faru ba eh bai umarni da ai babu a kuma yi hali da kace kada ai ba saboda haka malamai suke ganin cewa wannan bai zama to wani laifi ba dan mutane sun yi kuma sun dauke shi a al'ada amma idan mutum ya dauke shi a matsayin addini ne to wannan kuma ya ƙara wani abu a cikin addini wanda kuma babu kyau
kamar akwai wasu dabi'u ne kila da ake so mutum yayi koyi da su idan aka shigo irin wannan sabon shekara ko kuma wasu ibadu da ake
to babu wata ibada face sai dai azumi da ake yi shine azumin wata al-Muharram wato wanda tasu ake yanda Ashura da nan yana tafi amma shi sai ranar 9 da kuma ranar 10 ga wata amma dai a ce wai za a yi wani abu wannan baya daga ciki illa iyaka ana son mutum ya zama to mai yawan tuba ga Allah subhanahu wataala kuma ya zama na cewar bayan tuba ya zama na cewa ya gyara dabi'unsa da ayyukansa kamar yanda wannan bayanin ya gabata wannan shine kai abin da mutum zai iya kalli baya ya kuma ga shirin da ya shirya wato a gaba wanda zai gyara rayuwarsa
kamar me yasa mutane kila basu cika rike irin kwanakin watan musulunci ba ko kuma irin yadda ake murna na shiga sabon shekarar miladiya
wannan kuma sakaci ne da su musulman ba wani abu bane wannan sakaci ne wanda zaka ga wani lokacin ban kana tambayar mutum ma wani wata ne bai san watan ba yau nawa ga wata amma bai sani ba wannan sakaci ne rauni ne kuma
sunana Ibrahim Idris director kudi da harkokin cinikayya da kuma daukaka ma'aikata na Al-Habibiyya Islamic Society eh da kace murna abin murna ne amma kuma abun tunani ne da kuma waiwaye a don tafiya shi duk lokacin da Allah aka ce sabon shekara ko sabon wata ko sabon mako ko sabon rana to mutum ya san cewa yana matsowa ne kusa da kabarinsa saboda haka sai ya gode wa Allah ya tunani wa yansu laifuka ya yi ma Allah ya nemi gafarar Allah sannan wayansu ayyukan alkhairi ne ya dan kamanta ya gode wa Allah sannan ya roki Allah Allah ya bashi ikon karawa akai don haka da ake ana cewa biki ne shi yasa wayansu ke ganin kamar ko bid'a a ba biki ne na ganga da kalangu da rawa da gwatso da gwatso da sauransu ba biki ne na tunawa ka kuma gode wa Allah da ya barka da ranka da lafiyanka da dan abin da zaka samu na rayuwa to wannan shine abun tunani akwai bukukuwa gudu manya addinin musulunci bikin karamar sallah bikin babbar sallah bikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kira maulidi da kuma bikin wannan hijira wanda shine ya fara kwanakin addinin musulunci kalanda a wannan ne manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina hijiran ko iri biyu ne hijira da jikinsa da sahabbansa da kuma hijira da kaurecewa gaskiya da kaurecewa ƙarya a koma ga gaskiya
na'am kamar to me kake ganin ake tsammani al'ummar musulmi su rikai idan aka zo irin wannan lokaci na sabon shekarar musulmi
kamar yadda na shimfida a koma ga Allah ana cikin wani hali yanzu a rayuwarmu kar mu tsine wa shugabanni
kamar akwai wasu ibadu da aka ce kila a rikai a irin waɗannan lokuta
akwai ibadu sosai har azumi ana yi musamman 9 da 10 ga wata tasu'a da ashura ana azumin su kuma ana bikin su ana yawan yalwata wa iyali abinci 10 ga wata shine Hausawa ke cewa cika ciki wayannan duk ana iya addinin musulunci kuma sanannu ne sun fita Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zai yi azumin tasu'a amin yayi azumin ashura yace badin Allah ya kai mu za mu hada 9 da 10 ga wata tasu'a da ashura badin ko da bai kai ba kenan ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam
to kamar ya kake kallon yadda al'umma ila basu cika nuna murna da ila sakonni na taya murna da ake kamar
eh nace maka idan ana to shi miladiya shi ma yana cikin tsari dama miladiya ai shi ana kintace ne da rana mu kuma hijriya muna kintace ne da wata kuma ba su kadai ne kalandu a duniya ba Chinese suna da kalandinsu Persia mutanen Iran suna da kalandansu Turkiya suna da kalandansu
To masu sauraro da wannan bayani na waɗannan malamai shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin sauran abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Nana Khadija Ibrahim da kuma Jamila Adamu Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya